kididdiga daga ma'aikatar kula da al'amuran cikin gida ta Najeriya ta nuna yawan daularin da ke cibiyoyin gyaran hali ko gidajen yari daban-daban a fadin kasar ya zarci ka'ida da yawan mutane 11,500 lamarin da ke tabbatar da yanayin cinkoso a gidajen yarin Najeriya yanzu aka dai gwamnatin kasar na gina sabon gidan yari a Kano da zai dauki yawan daurarru 3,000 wanda ake sa ran kammalawa nan ba da jimawa ba kakakin siyar Kano na hukumar kula da gidajen gyaran hali da aka fi sani da gidajen yari ta Najeriya DSP Musbahu Lawan Kofar Nasarawa ya yi tsokaci kan matakan doka na rage cinkoson daurarru
hanyoyin rage cinkoso hanyoyi ne wanda suke da dama misali daga ciki akwai kamar yafiya wacce mai girman shugaban kasa ya kan yi ga wanda suka samu kansu a gidajen ajiya da gyaran hali sannan haka zalika akwai yafiya wanda gwamnoni suka yi cibi doji na jiha ya kan ziyarci gidan ajiya da gyaran hali domin ya kalli wasu bangarori na wanda suke irin wannan gida namu domin ya yi musu yafiya musamman ma wanda suke jiran shari'a duka wannan hanyoyi ne wanda akan rage cinkoso a gidajen ajiya da gyaran hali to wannan sabon doka da muka samu wato new correctional service act 2019 ita ma ta kawo alfanu ga rage cinkoso a gidajen ajiya da gyaran hali wanda da hukumar mu wato aikin ta guda ɗaya ne a da shine wato in aka ba mu za mu ajiye za mu bada mutum kamar yadda doka ta ce a bada shi amma wannan sabon doka ta new correctional service act 2019 sai ta fada da aikin ta yi magana akan wasu haƙoƙi da aka dora wa ita hukumar mu wanda za ta kula da shi gurin gabatarwa
hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya biya basussuka da tara ga wasu daurarru su 38 dake gidajen gyaran hali na Kurmawa da Goran Dutse a Kano jimar kuɗi kusan naira miliyan 22
ya ja hankali a gare su da su gyara ɗabi'unsu sannan kuma kada su sa a ransu cewa wannan wata na ƙasa ce ko wata yayya ce ga al'umma ba haka bane to duk wanda kaga ya zo na a cikin gidan yari ba tare da wani laifinsa ba ko bisa wani kuskure ko wani abu gagarumi da zai tabbata gare shi saboda haka a wannan su ɗauka wani fage ne da Allah ya kawo su domin su duba zuwa rayuwarsu domin su yi nazari domin su gyara tsakaninsu da al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mutanen nan akwai mata akwai maza akwai manya a cikin duk wannan wanda aka yi umarni da a zo a biya musu wannan nauyi
Malam Mujtafa Aliyu Falaki kenan da ya biya kuɗaɗen a madadin tsohon sarkin Kano kwa kwanakin baya gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi amfani da hurumin da doka ta bashi wajen yin afuwa ga wasu ɗaurarru masu ƙananan laifuka kamar yadda babban jojin Kano kan yi amfani da tasa damar ya yi irin wannan afuwa ga ɗaurarrun daga lokaci zuwa lokaci Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria